This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara ba ku cikakkun labaran duniya.
To tare da sallama ga kuma cikakkun labaran da ni Usman Kabara zan karanto. Masu bincike sun ce gwajin maganin rigakafin cutar Ebola ya nuna zai yi aiki matuƙa wajen kare kamuwa da cutar mai kisa. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Juma'a cewa gwajin ya nuna kaso 100% na alfanun rigakafin wanda aka yi a Gini. Wata kasidar lafiya da ake wallafawa a Burtaniya mai suna Lancet ta buga sakamakon gwajin farko da kuma tsokacin da aka yi akan maganin na rigakafi. Maganin yana iya zama makarin cutar Ebola, inji ma'aikatar harkokin wajen kasar Norway da yake da ita aka aiwatar da gwajin na wannan lokaci. Cutar ta Ebola ta halaka akalla mutane 11,000 a Afirka ta Yamma, mafi yawancinsu daga kasashen Liberia, Guinea da Saliyo. Ebola na ɗaya daga cikin cututtuka masu hatsari a duniya kamar su zazzabin hemorrhagic. Haka kuma wannan rigakafin ana sa ran ya zamo silar yakar wannan cuta ta Ebola mai kashe mutane. An sami bangaren ko kuma wani bangare na jirgin saman da masu bincike suke kyauta zaton bangaren jirgin kasar Malaysia din nan ne mai lamba MH370 da ya bace a watan Maris shekara ta 2014 da ta gabata. Bangarorin da aka yi amanar wani balli ne na fiffiken jirgin an nufi kasar Faransa don yin bincike a gano gaskiyar lamarin da ake kokonto a kansa. Kamfanin da ya kera jirgin kirar Boeing sun ce za su shiga Faransa bisa neman izinin hukumomi don taya bin diddikin wannan lamari na jirgin da ya salwantar da rayukan mutane da ke cikinsa fiye da ko kuma guda 239. Masu binciken kasar Australia su ma sun ce za su bi domin su kyautata zaton cewa bangaren na jirgin shi ne ko kuma ba shi ba ne. Kamar yadda babbar kwamishinan hukumar kula da lafiya na safarar kasar Australia Martin Dolan ya faɗa wa manema labarai a jiya, an dai tsinto ballin ne mai tsawon mita 2 a ranar Laraba da ta gabata daga bakin tekun tsibirin Reunion Island da ke gabashin Madagascar. Haka kuma kimanin tazarar kilomita 3,500 daga inda aka ji duriyar jirgin ta ƙarshe a na'urar sadarwar da ke bin diddikin tafiyar jirage. Mutumin da aka kama da laifin harbin kan mai uwa da wabi a cocin bakaken fatar nan mai tsohon tarihi wanda ya kashe mutane 9 suka mutu har lahira Dylan Roof ya ki yarda da laifukansa guda 33. Hatta lauyan Dylan ya ce saura Chris matashin ya amsa zargin da ake masa. Lauyan nasa David Brooks ya ce ba zai shawarce shi da ya amsa ba har sai masu gabatar da karar sun bayyana cewa za su nemi a yanke masa hukuncin kisa ko a'a bayan an tabbatar da laifinsa. Roof dai yana da damar kalubalantar wannan zargi da ake yi masa a duk lokacin da yake bukata. Daga cikin laifukansa har da na aikata tsanar mutane da kuma yi wa 'yancin addini karan tsaye. Yana kuma fuskantar tuhuma daga jihar da kuma gwamnatin tarayya ta harmar kisa da kuma aikata kisan kan tare da yi wa yin doka karan tsaye. Masu gabatar da karar gwamnatin jihar da ta tarayyar sun nemi a kashe Dylan Roof ba bayan an yanke masa hukunci. Kafin budewa na masu bauta a wannan coci ta Emmanuel African Methodist Episcopal wuta, yaron ɗan shekaru 21 ya wurga ko kuma ya wujijiga tuta a hannunsa wadda take nuna alamar kiyayya wadda aka fi sani da tutananta basasa wato confederate haka kuma tutar da ya yirke a hannunsa wanda ita ce a tsaye a tsakiyar birnin kasar wadda hukumomi suka ba da damar cire ta daga tsakiyar birnin na Carolina ta arewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC Ana zargin wasu ƴan sharawuri zaunan Yahudawa da laifin kona wasu gidaje biyu a inda aka fi sani da West Bank da Isra'ila suka yi kaka gida inda wani jaririn watanni 18 da haihuwa ya kone kurmus tare da mutane hudu daga zuri'ar gidajen. Daruruwan mutane sun shiga cikin jerin gwanan yin Allah wadai sannan ana ta hatsaniya a wurare sakamakon bullar wannan labari na mutuwar jariri. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu yayi wayar da ba kasafai ya cika yi wa shugaban kasar Palestine Mahmoud Abbas ba inda ya nuna cewa wannan harin da aka kai cikin dare bai kamata ba kuma abin takeici ne daban tsoro sannan ya tabbatar da cewa Israel na yaki da ta'addanci ba tare da auna bangaren da abin ya fito ba sannan kuma wannan abu da ya faru hakika ta'addanci ne ta duk inda ka auna shi Kungiyar Palestinawa ta PLO ta labta laifin akan shi Mr. Netanyahu da cewa su ne da kuma kasar Isra'ila ce ta bawa ƴan sharawuri zaunan wuri suka zauna har wannan abu ya faru inda kuma a halin yanzu yayin jaririn ɗan shekara 4 da iyayen yaron suna cikin waɗanda suka jikkata a konewar da suka yi amma ba su mutu ba Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tattauna tsaro da jami'an Masar a tsakanin yau da gobe. Wannan ziyarar matashiyar ziyarar kasashe biyar ne a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Wani babban ofishin harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuƙa da yadda ake takai jerin hare-hare a yankin Sinai da ke Masar. Wanda ƴan kungiyoyin da suke da alaka da kungiyar ta'addanci ta ISIS ke dauka alhakin kaiwa sanarwar da ta fita a jiya Juma'a ta ce Masar na fuskantar barazanar ƴan ta'addan da ke da alaka da ISIS Mr. Kerry ya ce zai gana da ministan harkokin wajen Masar Sami Shukri da kuma shugaban kasar Abdul Fattah El-Sisi game da yadda za a yi wa ƴan ta'addar kofar rago don cetar rayukan al'ummar kasar ta Masar daga ƙarshe Amurka da Masar za su tattauna maganar siyasa ƴancin bil'adama da kuma maganar tattalin arziki Amurka na kira ga sababbin shugabannin Taliban da aka bayyana a jiya Juma'a cewa su zabi mai gurbin wanda aka ce su ne za su mai gurbin Mullah Umar wanda aka kashe wasu sun bayyana cewa an kashe shi tun shekaru 2 da suka wuce amma kungiyar ta boye sirrin haka wanda kuma Amurka ke ba ta shawarar da ta halarci taron sulhun da tace ta janye wanda za a yi da ƴan Taliban da kuma gwamnatin Kabul Wani babban jami'in Amurka mai aiki akan tsaro na zaman lafiya wani wanda jakada ne a Afghanistan Daniel Feldman ya bayyana haka. Taliban dai sun soke haduwar da aka tsara yi a jiya Juma'a jim kadan bayan taron da aka shirya za a yi tsakanin su da gwamnatin ta Afghanistan. Mullah Umar dai shine ya kafa kungiyar ta Taliban sannan kuma an kashe shekaru 2 da suka wuce jakadan Amurka ya ce Amurka ba za ta iya cewa ga abin da zai faru ba amma kuma tana goyen bayan zaman lafiya ya dore a wajen.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
Sweet.
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar Halima ta yi tattaki kuma har yanzu dai bacci bai saki idan ta ba ga dimbin gaisuwa ta musamman zuwa ga mai dalan Misa Alhaji Ahmed Ibrahim dan Dija tare da iyalansa muna taya su murna na auren dan uwansa da kuma ɗansa da za a yi a yau asabar din nan wato Yamai Ibrahim dan Dija tare da Fakriya Ibrahim Babale sai kuma na dan nashi wato barista Ibrahim Ahmed dan Dija wanda aka fi sani da suna Faisal da Fauzi Ibrahim Babale waɗanda yau din nan za a daura musu aure 11 na safiya a masallacin Alibin Abu Talib dake dangi runabout a kan titin Zuro dake kanan Dabo Allah Ubangiji ya sanya alheri ya bada zaman lafiya haka kuma ga wata gaisuwar ta musamman zuwa ga iyalin Alhaji Bala Kwaifana birnin Kebbi a Najeriya muna taya su muna daurin auren ƴaƴansu wato Aisha Bala Kwaifa da Muzammil Mansur da za a yi a gidan sarkin Kwaifa yau Asabar dinnan ɗaya ga wata da karfe 12:30 na rana Allah Ubangiji ya sanya alheri ya bada zaman lafiya ga dimbin gaisuwar sashin Hausa na murya Amurka zuwa ga masu sauraron mu Dikko Buba yankin karamar hukumar Bukuyum a jihar Zamfara sai Sagir Shira a Baucin Yakubu tare da Bashir Ahmad Aliyu a birnin Kudu sai Alhaji Uba Fanshin direban dan wato Gwate dake magamar Gumau a jihar Bauchi tare da Malam Yakubu Umar Wandi a Baucin Yakubu shi ma sai Alhaji Umar Gidado Gumi tare da Hafiz Balarabe Gusau a jihar Zamfara sai Alhaji Ibrahim Na'ala Gusau dukan ku da fatan kuna nan lafiya muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Rufa'i Muhammad Sulai wato sarkin dajin a jihar Bauchi sai Alhaji Sani Ahmed Riman Toro tare da Alhaji Abubakar Balarabe birnin Gwari na ma'aikatar ƙasa da Sifiyo ta jihar Kaduna sai Alhaji Baba Audu muna taya Alhaji Hamza Marafan Falimun na aurensa da aka yi jiya Juma'a a Baucin Yakubu Allah ya sanya alheri ga dimbin gaisuwa zuwa ga Suleiman Adamu Che Lady na gidan rediyon BRC FM a Kirfi sai DCP Gimba Manu Dumbulwa na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya a Bauchi da iyalansa da fatan dukkuna nan lafiya kuma
Yeah.
To a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga ƴan majalisa bare huce a Facebook Umar Ibrahim Umar sai Jazuli Isya mai gatari tare da Yahaya Muktar Muhammad Kanni sai wato Sani Senior tare da Abubakar Bashir sai wato Bashir Muhammad da Bashar Sarki Fanti tare da Muhammad Abbas Das sai wato Shongo Ali tare da Ali Mudi sai Abdullahi Saskol Musa tare da Shafi'u Haruna da Faiza dan Jumaladan sai Garba Hudu Ikara tare da Suraj Telan yan sanda Ikara sai Abubakar Rabi'u DBT tare da Dahiru Al-Hassan sai Dauda Tela Baningi a Baucin Yakubu tare da Mubarak Ibrahim Dabai sai Musa Muhammad Inuwa sai kuma Abdullahi Usman yan kwashi tare da Adamu Ali Ungulde sai Abubakar Suleimanu tare da Aisha Ummiya Yajo sai Alhaji Ya Umai Tsuntsaye tare da shugaban majalisa Sama'ila Bima mai Gombawa dan bangaisuwa zuwa ga Abubakar Muhammad Abdullah tare da Abdulkadir Sani Zubairu sai Sa'idu Lawal tare da Mahmud S Muhammad sai M Yakubu M Garba tare da Umar Ahmad sai Abdul B Musa Toro tare da Muhammad Dayyabu sai Sabo Mustafa tare da Sambajo Jikan Dauda akanan Dabo sai Muhammad Yushau Shehu tare da Salim Abdullahi dan Kaduna sai Ishaq Son Axlan na fata na faɗi sunan ka daidai sai Mahmud Ibrahim tare da Usman Dogo na financial secretary wato kungiyar direbobi NURTW tare da Yusuf A Yusuf sai Tasi Abubakar da Fatihu Nasir da fatan kuna nan lafiya haka sai gaisuwar Alice Basirka tare da Ibrahim Isa Riruwai tare da Shehu Idris Goji Inuwa sai Muktar tare da Muhammad Bello Misau sai Muhammad Maina Baba da Hassan Alhaji sai Anas Kaura Muhammad tare da Imrana Nuhu Tafiyau sai Bashir Usman Bashir tare da Muhammad Zakiru Usman sai Dalhatu Gambo Musa tare da Ustaz Haruna Yammedi sai Bala Ali sai Ismail Musa Yan Koli tare da Ahmad Muhammad Musa sai Dahiru Goya da Musa Sale da fatan kuna nan lafiya
ka shawara dan bukara kan Amiya wasamamu banda zaki gun manyan mu kuma ka saga mun zaki kanmu amma ku gyara ku manyan mu ya zama ku ma ku kishin mu ya zama ku ma ku so kasar mu Najeriya mun gode Najeriya mun so juna
haka yake a gaba sai gaisuwar Nasir Hamza Garko tare da Alhassan Muhammad sai Aliyu Abdul Qadir sai Abba Haruna Suleiman tare da Tasi Ushaibu FTA da Rabiu Alhassan Tata sai Shehu Usman Bauchi tare da Musa da Tuwa sai Edward Malo da Saminu Khalil sai da Haradin Sabo Garba sai Isa Milkos Gololo tare da Abbati Adamu Tarmasuwa sai Abdul Aziz Bello sai Ibrahim Usman sai Yusuf Yakubu tare da Awal Bashir sai Abubakar Kabiru Babaji da Abdul Rakib Turaki Justice sai Ilyasu Muhammad Sani tare da Adam Yaro wato Adam Yaro sai Umar L Umar tare da Salmanu Aminu sai Rufai Abubakar N Shado sai Ismail Sagu tare da Usman Duniya Bahutu Duniya Bahutu tare da Stefanus Waziri sai Saifullahi Bashir Danbata tare da Sabiu Labbo Yandu Kamba tare da Anti Habsi sai Dahuru Gerard sai Adamu D Umar tare da Ahmad Yusuf sai Sani Malumfashi na Usman Dan Fodi University sai Adamu Ahmad Umar tare da Muhammad Lawal Salisu sai Suwedi Tukur Dangi Bagudu sai Alhassan Iyau sai Daibat Inuwa da Soki tare da Abdullahi Usman sai Abdullahi Ibrahim tare da Umar Yakubu sai Adamu Santa da Nuraj Nuhu sai Yilgid Anini tare da Shamsu Shehu Kauran Wali sai Zubairu Liman dan Lawal Ikara haka kuma muna gaida Sa'idu Muhammad Balarabe da Suleiman Abdul Hamid Umar sai kuma Dan Juma Silai Wayo ZG tare da Bishir Kabir sai Musa Sharu Musa tare da Husaini Kaila Umar sai Abdul Rashid Abdullahi da Rabi'u Gallas Halifa da Abdul Basid Aliyu sai Abdul Mumini Shehu Sani tare da Yahaya Shitu sai Buhari Suleiman Musa Kura tare da Nafi Ukwaru Nafi wato Dan Wanzam sai Sani Kamilu Shatambaya da Muhammad Sani Bauchi sai Abubakar Isa Ibrahim sai Hudu Rabiu da kuma Bala Uba dukanku da fatan kuna lafiya. To a gaba muna mika dambun gaisuwa daga Fila Abari ya huce zuwa ga Musa Muhammad Jahun sai Shafi'u S Abdullah Rogo da Ma'aruf Umar sai Awal Balarabe da Abba Mu'azu tare da Musa Lawan Idris sai Mudan Sir Sani tare da Ibrahim Hamza Ibrahim na hukumar custom sai Ahmad Abdullahi Dogon Baya tare da Ja'e Yusuf Haruna sai Sadiq Aiba Sadiq sai Aliyu Yahuza Baraza tare da Umar Maikeke da Anas Abubakar sai Al-Mansur Labaran haka kuma muna gaida Kabiru Ismail da Abubakar bin Isa sai Abubakar Hadeja da Adam G Muhammad tare da Salisu Uba Abubakar sai Ahmed Hassan Adam tare da Baba Warure sai Emmanuel Ali da Ahmed A Idris sai Ismail Suleiman da Ibrahim Abubakar M sai Yusuf Suleiman Ahmed tare da Aminu Wala sai Al-Qasim Sa'idu da Mustafa Yakubu tare da Abba Ungwar Jibrin Kaugama sai Nuhu Abdullahi Fagam tare da Shehu Umar Muhammad sai Kabiru Sheba mai Tottenham tare da Nura Uba sai Ibrahim Abdullahi da Yusuf Musa sai Aminu Ya'u Buhari sai kuma Abdurrahman Adam Abubakar da Bash Bash Red Cab sai Zagi Daniel Joshua tare da Muhammad Hamisu Balarabe sai Ado Dangada tare da Ibrahim Ibrahim Muazzam sai Usman Ibrahim da Aqua Z sai Basir Abdul Karim tare da Salisu B dan yaro sai Anas Muhammad tare da Sunusi M Sunusi da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna mika dambun gaisuwa zuwa ga Anwar Senior Ringim tare da Lukman Sani Faki sai Umar Tijani kuma da fatan duk kuna nan lafiya.
Shima suna ne na mulki sai dai
Haka kuma sashi Hausa na mika gaisuwa ta wannan fili na Abar Yahuce zuwa ga ƴan majalisar Abar Yahuce din Musa Al-Amin da Abubakar Baffa sai Abubakar Harun tare da Adamu Shabir sai Hamisu Isa da Sale Ahmad sai Nuruddin M Adam da Abubakar Muhammad Usman sai Isa Ahmad KBT tare da Nuru bin Umar Umar tare da Nuruddin Rabi'u Baba sai Alhaji Yusuf Gombai da Wurno Wurno sai Mahadi Tijani tare da Zakar Umar Bakari sai Awal Abdullah tare da Ismail Nagas ke sai Tahir Abubakar da Ahmad TJ tare da Ibrahim Umar sai Jabir M Bello sai Zaharuddin Muhammad tare da Godabe Dalhat Ali sai Samuel Joel da Ibrahim Hamza Ahmad tare da Abubakar Ahmad sai Tijani Muazu Gar tare da Basiru Hassan sai Hassan Ali Maidawa Bauchi sai Muhammad Abubakar tare da Bello Abdullahi da fatan kuna nan lafiya dukanku
ita so san nake zo taka ta kun ki dai dai taka ki taka da lafiya ke ce sarauni ya kan sarki ji kar sarki da nake jira tuta ke jira ga mani kaka
masu sauraro za mu dasa aya cikin shirin namu a yau sai makon gobe idan Allah ya nuna mana watakila a makon na gobe ko Halima za ta iya tashi da wuri ku ji motsinta a huta lafiya.
Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya.
To an gaida Sarfilu da shi kanshi Ibrahim Alfa. To ga takaitattun labaran kamar yadda ya faɗa. Masu bincike sun ce gwajin maganin rigakafin cutar Ebola ya nuna zai yi aiki matuƙa kuma za a iya amfani da shi wurin kare kamuwa da wannan ciwo mai kisa. Hukumar lafiya ta duniya ta faɗa haka a jiya Juma'a cewar gwajin ya yi kaso 100% bisa alfanun rigakafin a gini aka yi wannan gwaji. Wata kasidar lafiya da ake wallafa a Burtaniya mai suna Lancet ta buga cewa sakamakon gwajin a farko da kuma tsokacin da aka yi na maganin rigakafin. Maganin yana iya zama maganin ko kuma makwarar cutar ta Ebola mai ma'aikatar harkokin wajen kasar Norway ma ta aiwatar da gwajin tare da su domin da su aka yi shi. Cutar ta Ebola ta halaka akalla mutane 11,000 a Afirka ta yamma mafi yawancinsu daga kasashen Liberia, Guinea da Saliyo. An sami bangaren jirgin saman nan da masu bincike suke kyauta zaton jirgin nan ne na Malaysia da ya faɗi mai lamba MH370 wanda ya ɓace a watan Maris a shekara ta 2014. Bangaren jirgin da aka yi amanar na fuka-fukinsa ne an nufi ƙasar Faransa da shi domin yin bincike da gano ƙwaƙƙwafin yadda al'amarin yake. Kamfanin da ya ƙera jirgin ma sun ce za su shiga Faransa bisa ƙa'ida.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aikina daga nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Sarfilu Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.